dai masu bukara ta musamman ne wato ne kafa su sai da su suka kara da wasu cikin fadar jiha da nuna fushin su da masu gabatar da kotun su a gaban gwamnan jihar Ahmadu Murfin Tiri wanda babban hafsa a gidan gwamnatin jihar Sokoto ta mazo gida da yawan kice shi ne ga sasun sun kokoka ne game da abin da sai kira chocolate bangaro da suke zargin cewa ana nuna musu
ruwan mu na yau nan mun ba mu so mu zo muku a cikin form na zanga-zanga ba mun so mu zo gurin ku a kan ku iyayen mu ne ku abokan mu ne ku ƴan Najeriya ne mu ƴan Najeriya ne Allah da ya ga dama ya ba ku lafiya shi ya ga dama ya sa mu wannan condition ba zabi mu kai ba da ana zabi da ba mu zama haka ba da kuma kudi yana tsaya ni particularly na san da ba zan zama disabled ba I'm sure so abinda muka bi matakan da muka bi ya muke so mu don lokacin da gwamnati nan za ta zo a kama magana campaign muka dauki duka muka chaka ma kanmu muka bar magana APC ba abinda ba mu sha ba
duk haka ni sunana Aliyu Muhammad Abubakar ni ne chairman na daga na mudu mun zo nemo inci mu ne daga sama kafin mu koma gida mu sake nemo inci mu sake to na farko daga cikin na kaza sun mu akwai masu karatu sai dai mu ji an dauki aiki ba a ba mu na biyu sun ce za su ba mu SK da sauran su babu shi kai in ce ma in fad welfare bangaren mu babu shi to wannan hako
to wai ko me yasa wasu kungiyoyin kare haƙƙin bani Adam kamara masu bukata din a wannan fafutukar da suke yi Kamalar Abdulsalam Abubakar wannan rajin kare haƙƙin ɗan adam ne ya bayyana dalilan su na shiga wannan jerin gwano
da bi any violation of fundamental rights na citizen especially vulnerable kamar wannan mu saboda haka idan muka yi la'akari da section 42 of the legislative constitution ya ce no citizen shall be subjected to any disability or deprivation merely by reason of circumstances of his birth saboda haka babu wani dan kasa da za a iya sa ware shi daga cikin wasu abubuwa da ake mora na arzikin kasa kamakon wani illa da yake da shi na halitta wannan shine kun da shi na 40 da jumla da ramin lamba na jumla ko su shi ke fada to saboda haka ina fata za a yi la'akari da wannan shi mutane ne ya kamata ma a ce wani su professional ya kamata a ce wani su SA ne ya kamata a ce wa'en sun su suna cikin gome hausa a cikin tutun kuma ko sai saboda haka ban ga dalilin da mutanen nan za su yi da takarda ba su ɗaya ba su yi ma gwamnatin jihar Adamawa
to sai dai kuma da yake mai da jawabi a madadin gwamnan jihar manzo na musamman da gwamnan jihar ya turo fata ta mazo gidado ya roki na kasassun nema da su yi hakuri tare ko da bayanin cewa gwamnatin jihar Adama na kokari domin share musu hawaye
kuma wani disability din zai zo zama masa ma ability
insha Allah
ai yanzu a World Cup the number of medals wanda na kasassu suke samu wa Nigeria ya fi wanda suke da 100% medal suke samu wa kuma muna alfahari kullum mun ga wata
alhamdulillah
sa representing na so kar ku ga kaman an denigrate na ku ne yanzu governor yake zo mun ba ku hakuri karshen shekara ya zo gobe za mu je coronation annuma yake yana nan akwai mutanen da ya ba su appointment yanzu aka suna bai yana ganin su shine yake zo sami executive mu shirya da ku after new year an shiga new year ku zo formally as the courtesy call duk kokokin kai as the leader ka zo ka karanta wa gwamnati da gwamnati
yi magana ka
koma da menene yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kawo tsakanin waɗannan nakasassu da kuma gwamnatin jihar Adamawa Ibrahim Abdul Aziz Sashi Hassan Murar Amurka daga Yola a Najeriya.